Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Haka kuma za iya sauraron mu a Radio Alpha dake Ghana. Sai kuma a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodi yaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar 15 ga watan Satumba na shekarar 2017 Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai
to Nazir yan sanda a birnin London suna kokarin gano wanda ke da alhakin harin ta'addancin da aka kai a jirgin karkashin kasa a safiyar yau wanda yayin sanadin raunata mutane Kungiyar tsaro ta NATO ta yi kira da dauki matakin mai da martani na kasa da kasa dangane da gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta gudanar. Kana wani ba'amurke da ke yi wa kungiyar IS yaki a Syria ya shiga hannun Amurka bayan da ya saranda ga mayakan Syria da karkarun hadin gwiwa ke mara baya.
To madalla. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta yi kira ga 'yan Najeriya da su zauna lafiya da junansu kuma su bugu su kasance masu bin doka da oda sai kuma rahoton wakilinmu da ke ummu ahiya a Najeriya da ke cewa hankali ya fara kwanciya. Bayan haka za ku ji rahoton tattaunawar jami'an kwamitin tattalin arziki na Majalisar Dinkin Duniya da shugabannin al'umma kan yadda za a shawo kan matsalar tsaro wacce ke barazana da tattalin arzikin yankin Sahel a Niger. Bayan haka za ku ji shirin duniyar Amurka wanda Muhammad Lalo ya shirya zai kuma kawo. Amma yanzu bari mu ji abin da duniya take ciki.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Yan sanda a birnin London suna kokarin gano wanda ke da alhakin harin ta'addancin da aka kai a jirgin karkashin kasa da safiyar yau wanda yayi sanadin raunata mutane da dama. Fashewar ta auku ne a daidai lokacin da ake samun hada-hadar sufurin jiragen kasa a Parson Green dake yammacin birnin London. Luke Wamsley yana dab da inda fashewar ta auku.
And as loud shriek to my left. And I turned and sort of a remnant of a flash and a smoke.
Yace naji wata ƙara mai ƙarfi a haguna da na waiga sai naga walƙiya hayaki kuma ya tunnuke. Daga nan sai aka fara turmutsutsu aka fara tattake mutane. Nan da nan 'yan sanda suka bayyana lamarin a matsayin harin ta'addanci suka kuma killace wurin yayin da kuma aka dakatar da sufurin jiragen ƙasa waɗansu sassa. Mark Rowley shine mataimakin kwamishinan 'yan sanda na birnin London.
We now assess that this was a detonation of an improvised explosive device.
Yace yanzu mun tantance mun kuma fahimci cewa nakiya ce ta aka tarwatsa. Masu gudanar da bincike suna nazarin hotunan kyamara domin tantance waɗanda ke alhakin kai wannan hari.
Sannan kuma kungiyar tsaro ta NATO ita ce ta yi kira ga ɗauki matakin mai da martani na ƙasa da ƙasa dangane da gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta gudanar. Babban magatakardar kungiyar tsaron Jens Stoltenberg ya faɗa a yau a saƙon Twitter cewa gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta gudanar wani ganganci ne da ya saba wa ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ke barazana ga zaman lafiya da tsaron ƙasashen duniya wanda kuma ake buƙatar mai da martani gama gari. Koriya ta Arewa ta yi gwajin makami mai linzami yau da ya bi ta kan Japan. 'Yan kwanaki bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaƙabawa Pyongyang ƙarin takunkumi sabili da gwajin makamin nukiliya karo na 6. An harba makami mai linzamin ne daga lardin Sunan a Pyongyang, babban birnin ƙasar Pyongyang ɗin, ya kuma bi ta tsibirin Hokkaido na ƙasar Japan. Babban sakataren gwamnatin ƙasar Japan Yoshihide Suga ya ce, ba za mu lamunci ci gaba da tsokanar da Koriya ta Arewa take yi da ba ko kaɗan. Mun bayyana wa Koriya ta Arewa haka kuma mun sanar da su matuƙar fushin ƙasarmu da kakkausar lafazi.
Wani ba'amurke da ke yi wa ƙungiyar IS yaƙi a Syria ya shiga nan Amurka bayan da ya yi saranda ga mayakan Syria da dakarun haɗin gwiwa ke marawa baya. Kakakin ma'aikatar tsaro Amurka Major Adrian Rankin Galloway ya shaida wa Murya Amurka jiya Alhamis cewa mayakan SDF sun miƙa wani ba'amurke wanda ya saranda ga rundunar ranar 12 ga watan Satumba ko kuma kusan haka. Akwai rahotanni da ke karo da juna kan inda ba Amurkan da ke yakin ta'addancin ya mika kansa. Waɗansu suna cewa ya yi saranda ne a Raka, waɗansu kuma suka ce a Deir ez-Zor ya yi saranda. A halin da ake ciki kuma kakakin rundunar sojan Amurka ya ce mayakan da ke yaƙi da ƙungiyar IS da dakarun haɗin gwiwa ke marawa baya a gabashin Siriya ba za su shiga birnin Deir ez-Zor ba, abinda zai rage yiwuwar arangama tsakanin abokan ƙawancen ƙungiyar haɗin gwiwa da dakarun gwamnatin Siriya a birnin.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Da alama Kremlin tana shirin yin wani muhimmin canji a tsare-tsarenta da suka shafi gabashin Ukraine da ya yi ta share wa 'yan aware masu ra'ayin Rasha fage na haɗe yankin da ake rikici a kai da Ukraine. Wani shafin watsa labarai daga Donetsk da ke ƙarƙashin ikon 'yan awaren ya buga labari a tsakiyar mako cewa mai yiwuwa ne Kremlin ta maye gurbin shugabannin soji biyu da ake kira Donbas da waɗansu tsofaffin 'yan majalisar Ukraine, dukkansu abokan ƙawancen shugaban ƙasar da aka hambare Viktor Yanukovych, wanda yake gudun hijira a babban birnin ƙasar na Rasha a halin yanzu. Shafin labaran Novosti Donbasa ya kuma laburta cewa Vladislav Surkov, wani muhimmin jami'i a cikin mashawartan shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin, ya ziyarci Donetsk watan jiya, ya kuma gargaɗi shugabanni masu ra'ayin Rasha su fara shirin sajewa da sauran al'ummar Ukraine. Jami'an Kiev sun ce rahotannin da kafofin sadarwa suke yayatawa dangane da muhimmin sauyin maradu da kuma goyon bayan da bada shugaba Putin ya bayar na tura dakarun kiyaye zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya zuwa Donbas maƙarƙashiya ce kawai, da nufin rinjayar 'yan Majalisar Dokokin Amurka kada su samar wa Ukraine da makamai.
Daga ƙarshe, shugaba Donald Trump ya yabawa masu agajin gaggawa da suka fara kai ɗauki da kuma jami'an gwamnatin jiha da na tarayya sabili da ƙoƙarinsu na kare lafiyar al'umma lokacin da guguwar Irma ta ratsa jihar Florida. Shugaba Trump ya rarraba abinci da ruwan sha ga waɗanda guguwar ta shafa da kuma ma'aikatan gaggawa lokacin da ya kai ziyara Naples da kuma Fort Myers jiya Alhamis, birane biyu da guguwar ta fi ɓarna a jihar Florida. Ana ci gaba da ƙoƙarin sake tsugunar da al'umma a Florida, jami'ai kuma suka ce maido da wuta ita ce bukata mafi muhimmanci.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, gwamnatin Najeriya ta yi kira ga 'yan Najeriyan da su kasance masu bin doka da oda, wanda ministan harkokin cikin gida Abdulrahman Dambazau ya nana ta hakan ga wakiliyarmu a jihar Plateau Zainab Babaje, kuma ga ta nan da cikakken rahoton.
Ministan wanda ya gana da shugabannin al'umma, ƙabilu da addinai daban-daban, ya fara ne da mun bayani kan dalilin zuwansa jihar Plateau.
Mun zo Plateau don mu gani kuma mu ji akan abubuwan da suka faru, da mun ji labari cewa an samu tashin hankali. Dalilin abin da ya faru a kudu maso gabas kenan ko, cewar an yi kashe-kashe, an yi ƙone-ƙone. Saboda haka mutane a nan suka nemi yadda za su ɗaukansa. Allah da ikonsa mai girma, gwamna kuma jami'an tsaro a wannan jiha sun tashi tsaye sun kashe wuta.
Waɗanne matakai gwamnatin tarayya ta sa domin daƙilewa a duk faɗin Najeriya?
Na ɗaya mataki na farko shi ne bin doka. Duk wanda yake ɗan Najeriya ne ya san da doka a ƙasar nan, ya san kuma da gwamnati. Gwamnatin nan haƙƙi ne a wuyanta ta tabbatar cewa ta kare mutuncin jama'a da dukiyoyinsu.
Ministan harkokin cikin gida kenan a Najeriya, kakakin kungiyar Jama'atul Nasrul Islam reshen jihar Plateau Malam Sani Mudi ya ce sun ɗauki matakan daƙile duk wani tashin hankali a cikin jihar Plateau.
Matakin da aka ɗauka tun jiya da wannan al'amari ya faru ba a zauna ba. An yi ta kai da komawa don a tabbatar cewa an kwantar da hankali, musamman matasa wanda su ne suka fi harzuka ga kan abubuwan da suka faru. Kuma Allah cikin ikonsa an yi nasarar kwantar da hankali ɗin, kuma an ci gaba da bawa jami'an tsaro da kuma gwamnati haɗin kai a duk matakan da aka dauka na ganin cewa an tabbatar da zaman lafiya.
Shi ma shugaban kungiyar raya al'adun gargajiya na kabilar Ibo anan Jos Haitin Samuel yace ba su ji dadin faruwar lamarin ba.
We have called our people and we have told them that we are not party to this indigenous people of Biafra. Anybody who wants to be part of it should move down to the southeast.
Yace sun kira mutanen su sun kuma shaida musu cewa ba sa goyen bayan waɗanda ke neman ballewa don kafa ƙasar Biafra. Duk wanda yake buƙatar hakan ya tattara nasa ya nasa zuwa kudu maso gabashin ƙasar.
Two people lost their life and so many people was also injured.
Yace mutanen su biyu sun rasa ransu a yamutsin na jiya da dama kuma sun jikkata. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong yace za su ci gaba da tattaunawa da masu ruwa da tsaki har sai an samu mafita.
Mun riga mun dauki matakai kafin ma wannan ta faru. Kun sani akwai abin da ta faru da Abasa. Da ta faru a Abasa ba mu yi shiru ba, mun yi meeting. Saboda haka ba mu yi bacci ba, mun sa masu tsaro sun ba mu shawara da shawaran da muka yi abinda kuka gani kenan jiya. Inda ba mu dauki matakan da muka dauka jiya ba, kila yau ba mu san inda muke a plateau ba.
A halin da ake ciki dai an samu karancin zirga-zirgar jama'a a cikin gari a yau. Mafi yawan shaguna sun kasance a rufe yayin da dokar hana fita ta fara aiki. Jami'an tsaro kuwa suna ta gudanar da aikin su na tabbatar da zaman lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Madalla Zainab, tunda farko kuwa wakilinmu Alfonso Okoroge ya ce al'amura sun fara daidaituwa a kudu maso gabashin na Najeriya, ga kuma rahoton da ya turo mana.
Yanzu dai al'amura sun fara lafa a biranen Aba da Umahya da ke jihar Abia, yankin kudu maso gabas, bayan kusan mako guda da aka kwashe ana gwabza tsakanin dakarun sojin Najeriya da 'yan kungiyar IPOB da ke rajin kafa ƙasar Biafra. Na dai tuntuɓi wasu hassa mazaunin birnin Aba don jin yadda al'amura ke kasancewa.
Sunana Rabiu Bashar. A bayan yanzu komai ya fara lafa, sai dai kawai tare mutanen da suke mota, an sun ga babban mota su tare su bubbuga mota su kama dukan mutane. Don a maganar da nake maka jiya da daddare a kowannan masallaci na Onyx Market, mutane sun zo su kona wannan gure. Allah ya sa dai akwai sojoji a gurin ne, guda ɗaya da police station guda biyu sun samu sun kona gurin. Kuma mutane dai in dai kai Bahaushe ne, inde kai Bahaushe ne suka ganka hanya, ko yanzu dai kawai sai dan Allah ya hada ka da sojoji su ne za su dauke ka. Amma daga cikin su akwai nagari wanda suke boye mutanen mu a gidajensu. In sun ga sojoji sai su kira sojoji su kai ga Hausawa na a gidansu a ciro Hausawa. Amma gaskiya abin da suka ma mutane sun yi asara. Dun akwai manyan motocin da aka kona sun ci guda 10 banda rayukan da aka kashe. Bale yanzu dai kan dun da an samu tsaron sojoji yanzu da ran sauki. Amma daga shekaran jiya zuwa yau din nan kan sai dai da yamman nan ne da aka samu ƙarin sojoji sosai, aka samu sokin abubuwa.
Shi kuma Usman Bello ya ce
suka soso faranda da mutane suka gudu, amma yanzu dai komai a dan lafa.
Wani mai suna Jude Udachara mazaunin Obo Hill ya shaida mini cewa natsuwa ta fara shimfiɗa ta bar ma a birnin Aba. Ya ce komai ya lafa a birnin Aba yanzu kuma babu wata damuwa. Alamomi ta yana nuna cewa kamarin waɗannan rikice-rikicen ne ya janyo tsige Mr. Adeleye Oyebade daga matsayin kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar jiya. Aka kuma turo Mr. Antonio Buizi ya maye gurbinsa. A daidai lokacin tura wannan rahoton, al'ummomin biranen Enugu da Oka da Onitsha da Owerri da kuma Bakileke da Okigwe na ci gaba da tafiyar da harkokin nasu ba tare da wata takura ko tsangwama ba. Alfonso Okorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya.
To Madalla Alfonsus. A Niger kuwa jami'an kwamitin da ke kula da harkokin tattalin arziki na Majalisar Ɗinkin Duniya ne suka yi zaman tattaunawa da shugabannin al'umma kan yadda za a shawo kan matsalar tsaro da ke barazana ga tattalin arzikin yankin na Sahel. Ga Sulaiman Barma da cikakken rahoton.
Lura da yadda harkokin tattalin arzikin kasashen Sahel da Sahara ke fuskantar barazanar durkushewa a sakamakon rikicin ta'addancin da ake fama da shi a kasashen yankin tafkin Chadi da kasar Mali, biyo bayan bazuwar makamai daga kasar Libya yasa hukumar COA ta Majalisar Dinkin Duniya mai kula da cigaban tattalin arzikin nafiyar Afirka fara hangen neman mafitar wannan matsala da tafi addabar mazauna karkara. Al-Mansur Muhammad Usa ne a kungiyar makiyaya ta Kafan.
Ka san kiyo ba a kiyo wuri guda dole ana kiyo sai aje a dawo aje Mali a dawo aje Burkina a dawo aje Chad a dawo aje Benin a dawo aje Togo a dawo amma wannan yau akwai matsaloli da yawa saboda ɗan ta'adda yau ana samu su Mali ana samu su Chad ana samu su Niger iyakar Niger ana samu su Mali kuma wannan abu yana kawo matsaloli bisa harkar tattalin arziki kasa a kasa ba ta wata bunƙasa zirga-zirga aje a dawo ba a yi shi akwai da yawa da yamma ka yau suna cikin wannan harkar ta'addanci saboda an bar iyakoki a sake
tashin hankalin Boko Haram na matsayin rikici mafi addabar jama'a bisa la'akari da yadda hare-haren kungiyar ke shafar akalla kasashe hudu wannan yasa muka tuntubi mai martaba sarkin Mene Abdu Kacallu Kacalla Gaso domin jin irin kuma bayan tattalin arzikin da yake ganin ta'addanci ya haddasa
ka san dai abubuwan nan ko ta ina ko ina yayi baya in gwamnati ne ya ji jiki tunda kudiya din da gwamnatocin nan suka sa ba karami bane in ka dauka kamar mutane mazamnan wuraren su ma cikin wanda da suke noma da kiwo da mai duk ba su samu suka yi shi ba masala ne kawo ma kowa da gwamnatin da mutanen duka lalle masana sun kawo bayani don mu abinda muke so magabata duka abubuwan da masanan nan suka kawo ai an handa shi in an yi an handa shi za a ciyo kan wannan abu masaloli
samun haɗin kan bangarorin da ke da hannu a dukkan wani sabanin da ya taso wani abu ne da ministar fasalin kasar Niger Hajiya Aishatu Bulama ta ce ta yi imanin zai bada damar samun sulhu
nous avons parfaitement compris la nécessité et l'obligation d'une forte volonté politique renouvelée
mataimakiyar sakataren zartarwar hukumar COA Glovani Biha ta bayyana gamsuwa da shawarwarin da taron na tsawon kwanaki biyu ya tsayar a matsayin mafita daga barazanar durkushewar tattalin arzikin da yankunan Sahel da Sahara ke kuskanta a yau saboda haka tace za a yi amfani da irin waɗannan dubaru domin kashe wutar rikicin da ke ƙara ruruwa a ƙasashen tsakiya da gabasin nafiyar Afirka saboda a cewarta ba za a taɓa samun ci gaba ba muddin ba zaman lafiya kamar yadda matsanancin halin rayuwa ke haifar da tashin hankali
sans sécurité et sans paix il y a pas de développement
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Madalla har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon muna cewa karfe 11:18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba
jama'a barkanmu da saki saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka yayin da farkon makon nan Amurka suka yi bikin tunawa da harin ranar 11 ga watan Satumbar shekarar 2001 Za mu kawo muku wani ba Amurke amma dan asalin Najeriya wanda ya tsallake rijiya da baya a lokacin da aka kai wannan hari inda zai mana waiwaye.
Ni kam da yanzu na zama tarihi.
Sannan za ku ji manyan kalubalen da ake fuskanta bayan da guguwar Ama ta daidai da jihar Florida ta kuma haifar da ambaliyar ruwa. Sunana Mahmud Lalo. Faran litin din ta gabata ne aka cika shekaru 16 da kaiwa Amurka har ranar 11 ga watan Satumba harin da ya matukar girgiza Amurka ya kuma sauya fasalin fannin tsaranta da huddarta da wasu kasashen duniya. A fadar White House shugaban Amurka wanda wannan shine karansa na farko da ya jagoranci bikin wannan rana a matsayinsa na shugaban kasa ya jagoranci wani taron tunawa da wannan rana inda aka yi tsit da daidai misalin karfe 8:40 na safe wato daidai lokacin da jirgin saman farko da mayakan alkaida suka sace ya afka kan daya daga cikin tagwayen benayen nan na hadadar kasuwanci da ake kira World Trade Center a New York. Sannan mintuna 23 bayan haka wani jirgi na biyu shi ma ya afka cikin daya ginin, lamarin da ya sa duka dogayen benayen suka kama da wuta suka kuma ruguje har ƙasa. Shugaban Amurka har ila yau ya zarci ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, wacce ita ma ɗaya daga cikin jirage hudu da aka sace ya afka a kanta a wannan rana. Yayin wani jawabi da yi a lokacin karrama waɗanda suka halaka a harin, shugaba Trump ya ce duk da bala'in da Amurka ta fuskanta, lamarin ya ƙarawa ƙasa ƙarfi.
On that day, not only did the world change, but we all.
A wannan ranar, dukkanmu mun canza, ba duniya kaɗai ba. Idanuwanmu sun buɗe kan irin girman muggan abubuwan da ke fuskantar mu. Amma a wannan sa'a mun haɗa kanmu, sai bambance-bambancen da ke tsakaninmu ya ragu, ta yadda ba mu taɓa jin ƙwarin gwiwa kamar na wannan lokacin ba. Matsayar da muka ɗauka a yau alama ce da ke nuna haɗin kai da kuma ƙarfinmu.
On which we stand today are a monument to our national unity and to our strength.
To shekaru 16 bayan wannan hari, wani ba Amurka amma dan asalin Najeriya, wanda Allah ya yi da sauran shan ruwansa a gaba, ya tsallake rijiya da baya a wannan hari na cibiyar kasuwanci da ke birnin New York. A wata hira da yi da abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba, Garba Suleiman Krako Samunaka, ya dan yi mana waiwaye kan abin da ya faru a wannan rana.
A wannan guri akwai hotel guda biyu masu tsawon gaske, wanda ke ɗaya daga cikinsu yana ciki, Marriott Hotel ma yana wurin a wannan tagwayen gini. Kamfanoni ne da ofisoshi da komai da mutum ka sani a wurin masu sauraron mu a wannan guri. To a 10 ga wata, Michael Jackson da shi da 'yan uwansa wanda suka daina wasannin raye-raye da waƙe-waƙe za su yi wasa. To ni abin da kai ni New York ce nan. Wato Allah da ikonsa an ce zakarin da Allah ya nufin ya cara, ko ana ruwa muzuru ana shahu sai ya yi. Ni ganin baɗi kuma Allah zai nuna mishi. To ni kam da yanzu na zama tarihi. Domin abin da na gani a ranar nan, mun je kallon wannan wasa da Michael Jackson zai yi a New York. To saboda alaƙa da nake da su da manya-manyan hukumomi na hotel-hotel na ƙasar nan, aka bani wato irin rahusa rangwame ake cewa abin da ake caji a ɗaki ɗaya a wannan hotel inda jirgin sama na farko ya fada ya ruguje wannan Twin Tower din, wato tagwayen gini, $550 ake biya kwana ɗaya. To ni an bani akan $45 staff associate discount ake cewa, wato ma'aikaci ne babba ne a wurin. To sai ya kasance da naje ce ai babu ɗaki. Ashe Allah dai ya kwace ni ne. Kuma Allah ya sani ban ji daɗi ba, na fusata. Har na yi maganin cewa to wannan ne kumin bambanci, kumin wato abu da ake cewa da Turanci racism. Ya za a yi ga takardun bukin ina reservation ina da komai da komai ku ce ba ɗaki. Suka ce in yi haƙuri sai dai a kai ni annex. To a lokacin su Michael Jackson sun kusa fara wannan wasa, sai na ce to su kai ni annex. Allah da ikonsa su yi shi, muka je aka kai ni wannan guri annex ɗin, kuma ba yi da nisa da wannan gine-gine. Da safe kaman ƙarfe 9 mun waye gari, kawai sai jirgi na farko suka taso da shi daga garinmu nan Boston. Su waɗannan pilots da mun su a makarantar da suka koya a nan Boston, koye da za su tashi da kawai su fara kuɗi a sama, amma ba su damu da yadda za su sauka ba. Su dai kawai yadda za su tashi su sarrafa jirgi a sama. Allah da ikonsa kawai suka je suka darama wannan gini na farko.
Idan kuma muka ɗan za ku ɗazuwa kan batun guguwar Irma da ta yi kace-kace da wasu sassan jihar Florida bayan da ta ratsa yankin Caribbean. A lokacin haɗa wannan rahoto, wata babbar matsala ita ce ta rashin wutar lantarki, inda aka yi kiyasin mutane miliyan 7 ne ke zaune a cikin duhu. Rahotanni sun ce injiniyoyi 23,000 aka baza a jihar ta Florida, sannan wasu dubbai daga jihohi makwabta sun kai ɗauki domin ganin an gyara wutar. To amma hukumomi sun yi gargaɗin cewa za a iya kwashe makonni kafin komai ya dawo daidai. Masu saurare, da aka mu kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, musamman Hassan Maina Kaina da Ibrahim Kalmasi Garba, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Shirin Duniyar Amurka kenan na Muhammad Lalo. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Comrade Jibrim Al-Mustafa Gusau da shugaba Hafizu Balarabe Gusau da kuma Ubaidullah Yahaya Kaura. Suka ce VOA Hausa muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma sarakunan Arewa da su gaggauta kawo ƙarshen kisan kan mai uwa da wabi a yankin kudu maso gabashin ƙasar nan, domin idan aka kyale lamarin nan to ba san me zai iya faruwa ba nan gaba. Sako daga wannan cewa salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya. A yanzu muna zuba ido mu ga matakin da shugaba Muhammadu Buhari zai dauka akan masu neman kafa a kasar Biafra, domin shugaban ya ce ba za a lamunta duk wanda zai rinka kalamai da basu dace ba da kuma neman tada fitina a kasan. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta. Wannan sako ya fito daga Rilwanu Ibrahim London Uba jihar Adamawa da Abubakar Abubuwa Kankara. Suka ce ya kamata gwamnatin Najeriya ta gaggauta daukar mataki a kudu maso gabashin Najeriya kafin rikicin ya ƙara bazuwa zuwa sassan ƙasar. Wannan sako na cewa ina ƙara tunasar da gwamnatin jihar Bauchi bisa hanyarmu da ta tashi daga cikin garin Chaledi zuwa Gombe Abba da ke ƙaramar hukumar Dukku. Allah ya sa wannan koke namu zai kai kunnin wanda aka yi domin sa. Sako daga Alhaji Abbas Baffa Chaledi na jihar Bauchin Najeriya. Wannan sako ya fito ne daga ɗan kishin ƙasa Hussein Abba Damban jihar Bauchi da Ibrahim M. Abubakar Maiduguri da Baba Gana Alhaji Nuciya Wakacal da kuma Muhammadu Musa Damban Saddaunan matasa. Suka ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Masu fafutukarar kafa jamhuriyar Biafra ya kamata ku zauna lafiya, domin kuwa abinda zaman lafiya bai bayar ba tashin hankali ba zai bayar ba. Sako na gaba daga Sani Muhammad Chindo daga unguwar Karufin Madaki a Bauchin tarayyar Najeriya ya ce salam VOA Hausa. Rikicin da ya ɓarke a garin Aba na jihar Abia abin takaici ne. Ya ce zan yi amfani da wannan daman wajen kira ga al'umman ƙabilar Ibo da su zauna lafiya, don masu iya magana kan ce zama lafiya ya fi zama ɗan sarki. Sakonmu na ƙarshe na cewa assalamu alaikum VOA Hausa. To ƙalubalenka nan dukanu, wallahi haddasa yaƙe-yaƙe da kake yi a kudancin Najeriya wallahi abin turne da Allah wadai, kuma gashi ka jawo wa 'yan ƙabilar Ibo a birnin Jos matsala. Daga Fatuma Musa Wada da Aishatu Musa Wada da kuma Ibrahim Musa Wada a Barikin Ladi jihar Filato.
To kafin mu karkare ga alheri da takaitattun labarai,
to Naziru, 'yan sanda a birnin London suna kokarin gano wanda ke da alhakin harin ta'addancin da aka kai a jirgin ƙarƙashin ƙasa a safiyar yau, wanda ya yi sanadiyar wato rasa raunata mutane da dama. Fashewa da ta auku ne a daidai lokacin da ake samun hada-hadar sufurin jiragen ƙasa a Preston Green da ke yammacin birnin London. Wani mutum da ke dab da inda fashewa ta auku ya ce, na ji wata ƙara mai ƙarfi a haguna da na waiga, sai na ga walƙiya hayaƙi kuma ya turnuƙe. Daga nan sai aka fara turmutsutsu, aka fara tattake mutane. Nan da nan dai 'yan sanda sun bayyana lamarin a matsayin harin ta'addanci, suka kuma killace wurin yayin da aka dakatar da sufurin jiragen ƙasa a waɗansu wurare. Ƙungiyar tsaro ta NATO ta yi kira da ɗauki matakin mai da martani na ƙasa da ƙasa dangane da gwajin mukami mai linzami na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta gudanar. Babban magatakardar ƙungiyar tsaron Jens Stoltenberg ya faɗa yau a saƙon Twitter cewa gwajin mukami mai linzamin da Koriya ta Arewa ta gudanar wani ganganci ne da ya saba wa ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda kuma ke barazana ga zaman lafiya da tsaron ƙasashen duniya.
To madalla masu sauraronmu a nan kuma za mu da sa'aya, sai kuma can anjima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown da ya bada umarni, da injiniyanmu na yau Malam John. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya, yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.